sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Rashin nasarar martanin da Ukraine ta yi akan sojojin Russia da ke samun ci gaba cikin sauri bai haifar da fargaba tsakanin manyan jami'an sojojin Amurka ba. Jami'an Ukraine sun bayyana bacin ransu a 'yan kwanakin nan, inda suka yi kira ga Washington da sauran kasashen yamma da su samar mata da ƙarin makamai masu linzami da za su taimaka wa dakarun tsaron su daƙile ayyukan ƙasar Russia da kuma ba da damar sojojin Ukraine su kwato wasu yankuna. Sai dai jama'a Amurka suna da ƙwarin gwiwa cewa harin na Ukraine zai yi tasiri, ko da zai ɗauki makonni 6-8 kafin sojojin Ukraine ɗin su samu ƙarin nasarori masu yawa. Yakin kan takarda da yakin gaske sun bambanta. Babban kwamandan sojojin Amurka kuma shugaban hafsoshin sojojin Amurka General Mark Milley yana faɗawa masu sauraro a Washington a jiya Juma'a. Akalla mutane 48 ne suka mutu a lokacin da wata babbar mota ta afka wasu motoci da masu tafiya a kafa a wata mahadar jama'a da ke yammacin kasar Kenya a jiya Juma'a, inji 'yan sanda. Hotunan talabijin sun nuna irin barnar da aka yi a wurin da hatsarin ya afku, tare da tarkacen kananan bas-bas da kuma motar da ta kife a yayin da masu aikin ceto ke neman mutane da ake fargaban sun makale. Yanzu wa yanzu za mu iya tabbatar da mutuwar mutane 48, kuma muna zaton mutum ɗaya ko biyu sun makale a ƙarƙashin motar. Kwamandan 'yan sandan yankin Geoffrey Mayek ya shaida wa kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP bayan haɗarin da ya faru akan babbar hanyar da ke tsakanin garuruwan Karecho da Nakuru. Ya ce wasu mutane 30 kuma sun samu munanan raunuka an garzaya da su asibitoci daban-daban. Yana mai cewa adadin waɗanda suka mutu ka iya ƙaruwa. Wakilin Amurka da musamman akan Iran Robert Malley yana hutu yayin da ake ci gaba da duban rahoton bayanan tsaronsa, amma fadar White House ta shaidawa muryar Amurka a jiya Juma'a cewa babu wani sauyi a tsarin gwamnatin Amurka kan jamhuriyar musulunci ta Iran. John Kirby, mai kula da dabarun sadarwa na kwamitin tsaron ƙasa a fadar White House, ya yi jawabi kan lamarin a matsayin martani ga wata tambaya da sashen Farisa na muryar Amurka ya yi. Zan gaya muku cewa babu wani abin da ya canza game da ci gaba da tsarin da muke bi game da Iran, ko akan burinsu na nukuliya, ko goyon bayansu ga cibiyoyin 'yan ta'adda, ko barazanarsu ga jigilar ruwa, ko kuma goyon baya da suke bai wa Rasha na makaman nukuliya a yakin da suke yi a Ukraine, inji shi. A ranar Juma'a da ta gabata ne Amurka ta yi amfani da jiragen yaki mai tarwatsa makaman nukuliya zuwa yankin ruwan Koriya a wani sabon bajimta da ta yi akan Koriya ta Arewa, kwanaki kalilan bayan da Koriya ta Arewan ta yi gagarumin gangamin kin Amurka a babban birninta. Sadarwar da ma'aikatar tsaron Koriya ta Kudu ta fitar ta ce an yi amfani da jiragen sama samfurin B-52 masu cin dogon zango cikin atisayin haɗin gwiwar Amurka da Koriya ta Kudu a yankin ruwan Koriya. Tashi sama na jiragen masu bama-bamai shi ne na baya-bayan nan a cikin jerin kadarori na wucin gadi da Amurka ta tura zuwa Koriya ta Kudu a matsayin martani ga ayyukan Koriya ta Arewa na faɗaɗa makaman nukuliyarta. Makonni biyu da suka gabata, Amurka ta tura wani jirgin ruwa mai amfani da makamashin nukuliya wanda zai iya ɗaukar makamai masu linzami samfurin Tomahawk kusan 150 zuwa ruwan Koriya ta Kudu a karon farko cikin shekaru 6. Zuwan jirgin na USS Michigan ya zo ne kwana guda bayan da Koriya ta Arewa ta sake yin wani gwajin makami mai linzami don nuna rashin amincewa da atisayi da Amurka da Koriya ta Kudu suka yi a baya, wanda take kallo a matsayin wani shiri na mamaya.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
da fatar an waye gari lafiya kuma an kuma kammala bukukuwan sallah lafiya na gwamnati tunda dai an yi kwanaki
gaskiya amma ai ba a gama cin wannan godon sallah din ba
yawa to muna nan muna kan yawon sallah
eh haka adadan ana barka
muna kuma madan kuma jiran naman sallah
sosai kuwa gashi nan a New York buhu za a zo muku da
yawa ya ya akai sallah ne na gaba ba ni labarin sallah a New York
wato a New York ne kamar yadda muka saba babban sallah ba a zuwa wannan filin da ake zuwa sallar Idi ana sallar Idi ne a kofar masallaci inda jama'a suka fito wuri-wuri su zo to da yake babban sallan mutane suka saura inda suke amma galibi waɗanda suke kusa suna zuwa to haka bana ma aka yi shekarun jiya nan haka aka yi kuma idan an gaba sallah nan za a wuni ana zaune ana gashe-gashe nama da sauransu kuma hakan aka yi so ba laifi an dan samu an taba iya gurgudu amma kamar yadda na gaya miki suna nan buhu-buhu da za a kawo
to Allah ni ko muna nan muna jira ba zan faɗi da suwa muke jira ba
to shike
Allah kawo ka lafiya
amin sun ba
Allah kawo da ku lafiya
amin
to Allah mai mai ta muna yi ma dukkan masu sauraron mu fata alheri da fatar an yi wannan bukukuwan sallah lafiya Allah ya mai mai ta mana Allah nuna mana ta badin 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 to bi da
ka amin sun ba ne
har yanzu ana kan yawon sallah baba gaisuwar sallah ce zamu muke da ita zango zango
bare kwa
yawa to yau dai ba auren rake za mu jingina auren rake ba a cikin lokacin a bayi shi ko
haka
yawa to bari mu mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci da kuma barkan sallah zan fara da waɗannan jerin gaishe-gaishe ɗan uwa da abokan arziki muna mika gaisuwar barka da sallah zuwa ga Malam Abdulkarim Kafinta a mararrabar kankara Malam Fashi da Hajiya Dina Adamu Koli da diyata Hafsatu a garin kankarar jihar Katsina sai Malam Musa Yusuf Gobe a Bauchi tare da iyalinsa duka sai Hajiya Lare Hamadu da mai gidanta tare da yaransu duka a Gombe da Alhaji Shehu Zubairu a dialysis unit na asibitin dake ganin Kano sai DDNS Salisu Sale da iyalansa asibitin Kano sai malama Adama Abubakar a Alkaleri tare da yaransa duka da Hajiya Basira a dialysis unit Kano sai Hajiya Amina Aliyu Shehu Kano da Hajiya Zainab Ladidi Yahaya Bakori da Hajiya Rabi Dan Ladi a Specialist Hospital ta Bauchi sai Alhaji Isa Muhammad Dauda da Hajiya Safiya Aminu sai Hajiya Rashida Shehu dukansu a Specialist Hospital na Bauchi da Alhaji Babayo Jalam da iyalansa a Bauchi sai Alhaji Aminu Wagani da iyalansa da AA Yusuf da kanansa Alhaji Dan Lami Yusuf a Alkaleri da iyalansu duka da fatar an yi sallah lafiya
amin summa amin to yanzu kuma sai gaisuwar fatan alheri da kuma na barka da sallah zuwa ga kungiyar wato Yelwa Charity Foundation dake tallafa wa marasa galihu a unguwar Yelwa a Kumasi da farko gaisuwa zuwa ga Alhaji Abu Faili da aka fi sani da Baba Sambar Opini chairman kenan da muka rabu sani bibiji da Alhaji Aminu Abdul Aziz Dan Zaki da kuma Alhaji Shaibu MD Sulaiman Shamakin Sarkin Zangon Kumasi da Alhaji Sa'alu Maso Kano hakimin Yelwa da Zango wato wanda ke zaune a US da kuma Malam Abdulrazzaq Mamman na bakwai da Muhammadu Mustafa Bello da aka fi sani Muhammadu Muyye da Alhaji Garba Sulaiman Naino magajin garin birnin Kumasi da Alhaji Babakan Kani ina yi da Alhaji Ali Maradona ina yi sai kuma Fati Abubakar ko kuma Fatima Aisha kenan a bugwar Yelwa da Hajiya Fauziya Adam na gidan Kituwa da Beauty Alhaji Madis Joe da Mustafa Musti gidan wake da ke London da Mami Zainabu Abubakar da ke London da kuma Alhaji Tanko ina yi a Spain
Thank you.
da kuma Haruna Muhammad Baframa da Rima Ali Malam Rashad da ke Turai da Alhaji Adamu Musa Sharif wanda ke nan Amurka da Ali Masaro a Kano sai kuma Malam Anas Sabo da ke London da Muhammad Aminu Gali da ke nan Amurka da Anyas Alabama da Alhassan da Husaini wato ata da ata ke nan gidan wake wanda suke zaune a London da kuma Alhaji Awal Polo Nayi wanda shi kuma yake Turai da Abdul Basir wato da aka fi sani da baban Mary gidan Alhaji Nayi da baban Mami Taribo West Alabama wanda shi ma yake nan Amurka da Aminu Muhammad Jukko dan waziri wanda ke Qatar sai kuma BA na gidan Nayi da ke nan Amurka da Hajiya Ramatu Nayi da ke Kumasi da Hakilu Imrana gidan Tufa da Malam Endo wanda ke London shi ma dan gidan Tufa sai kuma Malam Gali gidan Tufa da ke nan Amurka da Alhaji Abdul Manaf Nayi da ke nan Amurka sai kuma Malam Abdul Razak Maso Kano Kumasi da Muhammad Awal Maso Kano Jerman Sarkin Zango Kumasi da ke nan Amurka da Muhammad Nadiru Ruwan Karau a Kumasi da Ridwan gidan Tufa da ke nan Amurka da kuma Sadat Baba Penta da ke nan Amurka sai kuma Alhaji Shaibu Gali da ke nan Amurka da Shaibu Usman Nuruddin Sharif da ke nan Amurka da kuma Haji Shehu gidan wake Kumasi da Sarki Auduna a Kumasi da Alhaji Tijjani Alhassan Barau wanda ke Kumasi da Alhaji Chamba Said Kumasi da kuma Ali Arazim da Mamman Gali gidan wake da suke zaune a London sai kuma daga ƙarshe muke mika gaisuwar barka da sallah ta musamman zuwa ga Hajiya Mamata mai shinkafa da wake a Yalwa Kumasi da fatan an ci sallah lafiya
to amin kuma amin na goma na ji ka tace Hajiya
Mamata mai shinkafa da wake
na ji ka tace Hajiya Aljanna kuwa
gaskiya Hajiya Sa'ada Sa'ar Mata mai furan ɗan aljanna a birnin
New York ko kai fa na goma
gaskiya muka hada mai shekura
ai shine za a tura ban ce da albasa ba koma New York kenan
magana kenan
to wadala to bari mu ci gaba da sada zumunci muna mika gaisuwar fata alheri da barka da sallah ga ambassador professor AY Shehu Abdullahi jakadan Nigeria a Russia sai kuma ambassador Dr. Safiya Ahmed Nuhu jakadan Nigeria a Romania gaisuwar fata alheri da barka da sallah zuwa ga Khalid Ismail a garin Bauchi sai kuma abokiya ta Zainab Bulu ita ma aboki sai gaisuwar barka da sallah zuwa ga ƴan uwa da abokan arziki kamar su Yusuf na Zulaiha Badaraka da Rade mai caji Badaraka da Buhari General Badaraka da daukacin ƴan garin Badaraka sai Sanusi Madatai da Mamman Sani Dauda da Gali Mamman Ibra da Yaro Guniya garin Malam da Sani Da'u Alaska da Tsumburum da Tasiu Ingaltudu da Useni Itar Gawon Kwalliya da Babaye Siniya da Sabi'u Isu garin Karyani to Allah ya sa ka waɗannan garuruwan su garuruwa ne a jamhuriyar Niger da Ali sarkin ya
ko Faransanci ne ko Hausa ne
yawa da Nazibi Ibrahim da Bala Ruwan Kanwa da Wanzami na birnin Kankara da mu kanmu masu sauraro da yace da dukkan masu sauraron gidan rediyon Muryar Amurka
sai kuma Yakubu Mai Aski Badaraka a jamhuriyar da magaran jamhuriyar Niger da Hamidu Kalalabuwa da fatar an tashi lafiya kuma muna mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci da kuma barka da sallah da dukkan wakilan ma duk inda suke Niger Kamaru Ghana Chadi Nigeria da dai dukkan inda wakilan mu suke da fatar an yi sallah lafiya
sannan kuma alheri ina so kafin mu rufe masu sauraren mu wanda suka kira mu ta wayar ho a lokacin da muke sake layi muna gaida dukkan su da fatar suna lafiya musamman ma Alhaji Musa Garo mai sai da radio a kasuwar Kawo Kaduna da Murtala Arigasa da kuma Malam Ibrahim mai wanki gola a jihar Niger da duk masu sauraren mu da kiran mu akan tarho
hakan
ya kai. Sai sarkin musulmi North America Alhaji Yahuza Abubakar Nabi wanda yake ziyara a birnin Kumasi yanzu haka da kuma wazirin sa Alhaji Halaru da fatan duk sun tashi lafiya kuma sun yi sallah lafiya.
Da yake sallah ake
to
bukukuwan sallah ake to wannan labari na wani filiki ne je gaida kizikansa ana bukin sallah to ana bukin sallah ka san kowa akwai sana'a da ta gaje shi akwai abin da yake zama musu mai muhimmanci to inda yaje din nan ana mutunta fura kwarai da gaske ba ko dai akai bako to dole sai an bashi fura
ikon Allah
to da yaje sai aka bashi fura shi yana yan kunya kunya irin wannan din nan ana
tsara eh haka je jinsan gidan sarkar ne ba saki
yace ba zai sha ba aka ce yace ba zai sha ba sai aka ce to aka ce ajiya a ka mushi a daki kawai tunda bakon mai ba mai tafiya bane bakon kwana aka dakin baki aka je aka aje fura to yayin kalli furan nan ya kalli furan da ta sha nuno baba tana
yau ne gashi
shi kadai a daki ne sai tunane ya ne zai yi ta furan nan ba tare da an gane ba an aje fura an aje lujin
eh
to in ya saka lujin tunda da an dora ne akan irin yadda ake sa faifai a rufe bakin kwarya
haka
an dora ya ce to in ya saka wannan
ludayi
za a gane ya sha fura saboda haka sai wata dabara ta zo musu ya ce to abinda za a yi shi ne ya kafa baki ya sha da ya sha haka so ya dauki kwarya ya kafa zai sha ke nan yana gurguje ke nan ya gyara riga shi ke nan sai hannunsa ya goce ya fuska shi ta fada cikin fura gaba da duk gemu ya cike da
aisha
da fura ya rasa yadda zai yi fuska ta kama shi ya rasa yadda zai yi sai ya taso ya tunane ya duke tunane cikin da irin ɗakin baki din nan a ta zaure ne ake
bi haka
ta sani yawa ta ba zaure ake ta tsabba ki to yana so waye tunane ya fice gidan ba tare da an gaishe ba yana
Ayam
apa? Kamu
apa? Saya kena cekal
Amin. Alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci alheri.
Shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu ta shirin ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu, inda za ku kuma iya yin lokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar email a sashen hausa@voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin da ya hada da adawo lafiya, shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafin mu na internet voahausa.com da kuma shafin mu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da suka hada da Julie Gresham da ta hada shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku a wuni lafiya.